الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى أكو جوات رمضان شكرا تدبو لي ردري حدود أربعين دا بيو هجرية وندي داتي دشا بير جوات أبريل شكرا تا dubu biyu da 21 miladiya muna farin cikin kasancewar mu a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda yau muna darasi na biyu a cikin suratul hajji wanda jiya mun fara shimfida a cikin wannan sura mai albarka yau kuma za mu fara insha Allah ta'ala fassarata kamar yadda malamai na tafsirin alqur'ani suka fassara jiya a ƙarshe abin da muka kai gare shi shine ita wannan sura ta suratul hajji ta yi bayani dangane da sunnonin Allah ta'ala akan halittarsa ga baki daya wanda mafi girman wannan sunna ta ubangiji shine bada kariya da yake yi ga mu'minai da kuma ainihin wato agaji da tallafi da yake a gare su ma'ana Allah yayi alƙawari zai taimaki masu imani a duk inda suke ubangiji muke roƙo ya sanya mu cikin waɗanda suka yi imani Allah ya ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu a wata ayar yace wala yansuranna Allah man yansuru inna Allah la qawiyyun 'azim aziz sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani ga waɗanda suka saba alƙawari idan al'umma suka yi wa Allah ƙarya suka saba alƙawarin sa akwai sakayya da ya tanada musu wa yastajilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'ada shi Allah yayi alƙawari baya saba alƙawarin sa kuma masu saba masa su kuma za su fada cikin uquba ta sa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wa kayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir yau insha Allah ta'ala za mu fara da farkon wannan sura suratul hajji da Allah madaukin sarki yake fada cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى
Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura suratul hajji da ainihin wato kira da yake yi zuwa ga bayinsa ga baki ɗayan su yace ya ayyuhan nas ya'muruhum fihi bimtisali amrihi wa bijtinabi nahyi Allah yana umartan mutane da misalta umarninsa da kuma hanuwa da haninsa has surabauta da samun yardar sa ranar tashi alkiyama ya Allah ka rabautar da mu ka sa muna cikin masu rabauta ranar tashin alkiyama yace inna zalzalata sa'ati shay'un azim, lalle girgizar tashin alkiyama wani abu ne babba. Wannan shine ta'alilul lil amri bit taqwa, da yace ku ji tsoron Allah, ya ku wanda kai ya ku mutane ittaqu rabbakum, ku ji tsoron ubangijinku. Menene dalilin jin tsoron ubangijin? Shine ku sani akwai wani babban tashin hankali da firgici da yake fuskantar ku, wanda shine tashin alkiyama. Allah ya ambace shi da zalzala, zalzalata sa'a, girgiza ta tashin alkiyama, motsi da ƙasa za ta yi saboda tashin alkiyama. Shay'un azim, wani abu ne mai girman gaske. Abinda ake nufi da azzalzala a larabci, ana nufin shiddatul haraka. Shine can Allah yake cewa wa zulzilu zilzalan shadida, da inda Allah yake cewa wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Asalin wato kalmar inna zalzalata sa'a, zalzala daga zalla ne, akan cewa zalla fulanun anil mawdi, zalla fulanun anil mawdi, ana nahun zala anhu wa taharrak, idan mutum ya kauce wa wuri, ya motsa, ya karkado, shine ake cewa zalla. Akan cewa zalzalallahu qadamahu, zalzalallahu qadamahu ay harraka Allahu qadamahu. Wannan wato kalmar tana nuna lalle idan kiyama ta zo, wato ƙasa za ta girgiza, girgiza mai girman gaske. Kamar yadda yace idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Abinda ake nufi wato ƙasa za ta karkada, ƙasa za ta girgiza, za ta yi motsi, shine Allah ya ce wannan babban abu ne kwarai da gaske. Imam al-Alusi yace wa zalzalatu at-tahriku ash-shadidu, motsi mai tsanani, wal iz'aju al-anifu, wato girgiza, wanda wato girgiza ne wanda yake mai girman gaske, mai tada hankalin mutane, kuma zai ta maimaituwa ne, ba wai motsi ɗaya bane, motsin tashi alkiyama din, ta yanda kowane abu sai ya tashi daga inda yake. Shine zalzalata sa'a, idan duniya ta girgiza, in Allah ya girgiza ƙasa, duk abin da ka sani sai ya canja wuri, dan a nuna wa lalle an motsa ƙasa din. Shine Imam al-Alusi yace bi haizu yazulu wato al-ashiya min maqarriha, ko tazulu al-ashiya min maqarriha, abubuwa wato za su kauce daga inda suke gabaki daya. Wa yukhrijuha an marakiziha, a fitar da al'amura ko a fitar da abubuwa daga inda suka kabu. To sai Allah ya ce zalzala, sai kuma ya ce as-sa'a, adafa zalzala ila sa'a, ya danganta girgiza din zuwa ga wato as-sa'a, shine tashin alkiyama. Lalle wannan tashin hankali, lalle wannan firgici da yake fuskantar mu, to abu ne da ya kamata mai masa tanadi, ko mu ji tsoron Allah dan shi. Abinda ake nufi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ittiqa'an tamma, ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku cikakken tsoro, ku kare kawukanku, bi an tasunu anfusakum an kulli ma la yurdi, ku kare kawukanku da duka abinda Allah baya so, duk abinda ku san Allah baya so kar ku aikata shi, sannan kuma ku yi gaggawa wajen aikata abinda Allah yake so. Wa bi an tusari'u ila fi'li ma yuhibbu, saboda abinda zai faru a wannan tashin, wato a wannan duniya na tashin alkiyama, wato zalzala din nan wani abu ne mai girma da zai karkada zukatanku, zai firgita ku, zai kada hanjinku. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim, ya kashi bi sigatil ijmali wal ibhami li hadha ash-shay' al-azim li ziyadati at-tahwil wa at-takhwif, aka ce wannan wani abu ne mai girma dan a tsoratar da mu, a kuma ainihin wato firgitar da mu. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin wato wannan girgiza din, tashin hankalin da zai faru a kiyama din, yace yawma tarawna tazhalu كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها رانا ذاك وقوانا نجرجدا وانا الضمير هنا يرجع إلى الزلزلة يوم ترونها أي يوم ترون تلك الزلزلة رانا ذاك وقوانا كركدوا وموسيدة قساد ننزاتي وانا الرؤية تنغني رؤية شيء بصرية saboda mutane za su ga wannan abun kiru da muzu ganin annabin tsohuwa ba wani abu ne wanda yake a boye ba kowa zai gani tazhalu kullu murdi'atin amma arzaat kowace mai shayarwa za ta ainihin wofinta za ta shagalta ta bar abinda take shayarwa kamar mace mai bawa da nono za ta wullar da dan za ta jefar da dan dan da ta sa shi a kirjinta yake rike da nonon ta mamanta yana sha in ta ga bala'in da ke cikin tashin alkiyama da firgicin da ke tattare da tashin alkiyama za ta iya gullar da wannan dan za ta iya jefar da wannan dan ko sauraron sa ba za ta yi ba yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha abu nabiyu duk wata mai ciki wallahi sai ta barar da abin da ke cikin cikinta saboda bala'i saboda tashin hankalin a wato alkiyama kini wata da'u kullu dhati hamlin hamlaha na uku wataran nasa sukara zaka ga mutane a cikin maye kamar sun bugu kamar sun sha giya sun sha kwaya amma wa ma hum bisukara ba a cikin maye suke ba lafiyar su kalau walakin azab Allah shadid sai dai azabar Allah ne mai tsanani a wannan rana ta tashin alkiyama Allah karba mu nasiba Allah yayi amfani da wasu kalmomi a cikin wannan aya dan ya nuna mana tsananin faruwar wannan abu yace yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'a yayi amfani da kalmar az-zuhulu الذهول على رمشي أنا نفع الذهاب عن الأمر والانشغال عنه مع دهشة وحيرة وخوف واتو ربكنا ده شغلتوا ده برن أبو شكيم برغيتي ده صورو ده نيموا متين يجيفة ده أبو يولد ده أبو يرب ده أبو شين عبد الله ابن رواحة يكيف ده ضربا يزيل الهام عن مقامي عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله محل شاهد ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يذهل دغ ذهول ني مسوي زي ربكنا زي شغلتا زي منتا دا مسوينسا بدادنسا wannan motsi wannan girgiza da Allah zai sa kasa ta yi a tashin alkiyama wannan yana nuna mana cewa wato wani babban hadari ne dake fuskantar mu kuma zamu gani da wannan ido namu shine yasa yace yawma tarawnaha kowa sai ya gani Imam Az-Zamakhshari a cikin tafsirin sa na Al-Kashshaf yace ku lura Allah tabaaraka wa ta'ala da yazo sai yace tazhalu kullu murdi'a كل مرضعه اما ارضعت سي امفاني لكلمه المرضعه المرضعه بيتي المرضع با تو ان انشي المرضعه العربي انا نفهم ما تد ا ينزو تكي كان شايد ددنتا شيني المرضعه وند ا ينزو دن تا باو دنتا مامنتا ينا تصوصا ita ce almurdi'atu idan an ce almurdi'u ana nufin mace mai shayar da da mai shayar da nono koda a wannan lokacin ba ta shayar da nono amma tana da nonon da take shayar da da ana ce da ita almurdi'u ma'ana mace mai shayarwa kawai dan an ce a wance ai mai shayarwa ne to ba lalle a yanzu din tana shayar da dan ba amma aka ce hiya murdi'atun a yanzu din nan ta ba wa danta mamanta yana sha to sai Allah ya amfani da almurdi'atu dan yafi kaiwa matuka a yanzu din tana kan shayar da dan da ta ga bala'in tashi alkiyama ta wullar da dan ta jefar da shi ta jefar ta wullar ta manta da shi ta fuskanci alkiyama sannan wata ga kullu zati hamlin hamlaha wannan hali ne na biyu me saboda tashin alkiyama tashin hankalin da ke cikin wannan rana ya kai ga inda mai ciki za ta iya wato zubar da wannan ciki nata ga baki daya shine malamai suke faɗa cewa shin a tashin alkiyama kam wai akwai mai ciki ne akwai mai ciki a ran tashin kiyama akwai kuma mai shayarwa shewa su malamai suka ce to wannan da Allah ya ce tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha to yana nuna ba a tashin kiyama bane wannan za a yi a duniya ne ana dabda tashi alkiyama za a yi wannan shi yasa aka kawo maganar mai shayarwa da kuma maganar mai ciki id laysa ba'da al-ba'thi hamlun wa irda' Imam al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirin sa cewa ai bayan tashin kiyama ai babu maganar daukan ciki kuma babu maganar wato shayarwa kenan wannan zalzala din tana nufin a ranar a duniya ne ba a tashi alkiyama ba ko da yake ana cewa duk matar da ta mutu tana da ciki to za ta tashi ne ranar tashin alkiyama da cikinta to kaga in wannan magana kaga tana nan to ba iskali kenan ranar tashi alkiyama ma za a samu mai ciki tunda ai da yawa daga cikin mata da suke mutuwa da ciki ko to yazo a riwaya cewa man matat hamila tub'athu hamilan fatada'u wa tuhamlaha lil hawli duk wacce ta mutu tana da ciki za a tashe ta ran tashi alkiyama da cikin nan kuma wallahi sai ta barar da cikin nan saboda bala'in tashi alkiyama wa man matat murdi'a bu'isat murdi'a haka wanda aka tashe wanda ta mutu tana shayar da da mace ce tana cikin shayar da ɗa ta mutu tana da jaririnta ta mutu to ita ma an zo tashin alkiyama to za a tashe ta ne tana shayarwa to kenan babu iskali za ta gullar da ɗan da take ainihin wato shayarwa din kamar yadda Allah ya faɗa yawman yaj'alul wildana shiba ranar kiyama rana ce da Allah zai mai da yara su zamanto masu furfura mutum zai tashi yayi furfura saboda bala'in tashi alkiyama amma wannan yana kasancewa ne wasu malamai suka ce annafkhatul ula busa kafo na farko haka zai kasance wasu kuma suka ce a ana tada alkiyama ma kiyamin sa abin zai kasance lokacin da mutane za su tashi daga cikin kaburukan su yunkura kowa ya miƙe ya tafi filin tashi alkiyama a wannan lokacin ne mace mai ciki za ta barar da cikinta saboda idan aka busa kafo busawan farko duk wanda yake cikin ramin kabari sai ya tashi ina za shi zai tafi inda Allah ya ce aje a taru dan hisabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah Allah karfa mana asiri za a ta mutuwa kafin a je kiyama ta mutuwa wani ya mutu kun binne shi wani ya mutu kun binne shi wata makabartar ma an dade ma sai a zo a yi gini a kanta a yi wani gari a kanta wani ma a zo a binne wani kan wani mutane suna ta mutuwa tunda akai duniya ake ta mutuwa muna ta binne mutane an binne wani mu ma za a zo duk a bubbinne mu gaba daya to idan Allah ya zo tada mutane zai sa mala'ika zai busa kaho busa ta farko in ya busa kowa sai ya tashi an busa mai rai kenan zai fasa kasa ya fito tub a saman fil qubur kenan wani kan wani charkwai duk inda aka taba binne dan adam ko akai hadari ya kone a wurin aka binne shi ko ruwa ya cinye shi ko kifi ya cinye shi ko ma meye ma dai ko yana cikin tafiya a daji ya fadi yunwa ta kashe shi ba wanda ya zo mai jana'iza ba wanda ya binne shi ba wanda ya masa kaza to dukan Allah ya sa da taimakon Allah tabaraka wataala za a tashi su a inda suke a mimmike ga baki daya Allah ya rufa mana asiri wasu malamai suka ce a wannan motsi da za a yi a tashi alkiyama ne za a yi dan yana daga cikin tanadi da Ubangiji yayi na musamman yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'a ka gani yace zalzalata sa'a girgiza kaduwa da za a yi a kada ƙasa a kada duniya gabaki daya na tashi alkiyama ne so lalle a tashi alkiyama din za a yi me hikimar bayanin wannan firgici da za a tarar da shi shine azabar da mutane inji Imam al-Qurtubi yace at-tahridu ala at-ta'ahub lahu wa li-sidad bil-amal as-salih jama'a a shirya wa tashin al-qiyama kuma a aikata aiki na kware wallahi wallahi kowa yayi kokari ya shuka alheri a wannan duniyar kafin ya mutu babu wani wanda zai tsaya maka ba idan a nan duniya kana da long leg kana da kafa in kai tsiya wani zai tsaya maka to a lahira fa ba wanda zai tsaya maka kai kokari kafin ka mutu kuma mutuwan nan bata sallama wanda bai kai ka shekaru ba ya mutu wanda ya fi ka lafiya ya mutu wanda ya fi ka arziki ya mutu wanda ya fi ka gata ma ya mutu to kai kana tsammanin ba za ka mutu ba kana zaune kullun sai shirin duniya da tara duniya tashin hankalinka in baka samu duniya ba ka dimauce ba sallar kirki ba salatin kirki ba zikirin kirki ba addinin kirki duniya ce kawai a gaban ka Imam al-Qurtubi yake cewa to wallahi a shiri duk wanda ya ji wannan zalzala din to yana nufin cewa ya kimta kuma yace wannan yana nuna hasila wannan abun wallahi sai ya faru mutayakkan yaqini ne wuquha faruwar wannan abun fa tunda Allah yace za a yi fa sai an yi wallahi kar ku taba tsammanin Allah zai zo ambaci wani abin da ba za a yi shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yace wa tarazna sukara zaka ga mutane suna cikin maye saboda tsabar an tsorata malam duk mutane zaka gansu a buge kai ka taba ganin dan giya yanda yake yana a buge yana ta sambatu yana surutai ya fadi ya tashi haka dan giya yake to haka zaka ga ranar tashi alkiyama mutane Allah ce wa ma hum bi sukara sukara wallahi ba maye suka yi dan sun sha giya ba ahlul ma'ani suke cewa wa taran nasa ka annahum wato sukara a wata kira'ar sakra wa taran nasa sakra zaka ga mutane suna cikin maye yace wallahi ba a cikin maye suke ba kamar yadda wato wasu kira'o'i din suka zo zaka zaci mutane kamar sun sha giya ne kamar sun sha kwaya a kirar Hamza al-Kisai yace sakra Hamza al-Kisai biduni sukara biduni alif din kenan sauran malaman suka karanta sukara wannan lugogi ne guda biyu ko na sakran kaman kasla ne da kusala azalzala at-tahrikul anif wa zuhulu al-ghaflatu an ash-shay'i kamar yadda muka yi bayani Allah madaukin sarki yayi mana wannan bayani dan mu tanadi kuma mu yi shiri kuma mu yi kimtsi ba dan komai ba saboda duk wanda zai yi tafiya mai tsawo yana mata kimtsi idan zaka je Lagos ko zaka je Abuja ko zaka je Saudiya ko zaka je India ko ina ma zaka je ai kana yin tattali to yanzu da zaka je lahira wani tanadi kai akwai tsoro a lahira Al-qari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashi al-mabthus Allah ya ce ran dashi kiyaman rana ce za ka ga mutane kamar fari ka taba ganin fara in an yi fara din nan far suna ta tashi to haka za ka gansu kam awatse wa takunu al-jibalu kal 'ihn al-manfush za ka ga tafka-tafkan duwatsu yanda ka san auduga wanda aka cire ƴaƴan audugan a cikin ta iska kawai na daukan dutse katan dutse sai kaga kawai iska tana murgina shi kawai kai in kaga wannan tashi hankalin kaga dutse da kansa yana murginuwa yana narkewa yana murgina yana narkewa kai ka shiga uku ai komai zaka ga ya karkada ya juya ya fita daga yayin hayyacin sa mutane kaga sun bugu amma wallahi ba bagiya suka sha ba ba kwaya suka sha ba tsabar bala'i ne tashi hankali wannan ta sa kake gani idan an yi mutuwa mutum ya tuna baban sa ya mutu ko ya tuna maman sa ta mutu ko ya tuna malamin sa ya mutu ko ya tuna wani nasu ya mutu sai ga yana kuka saboda ya riga ya hau wannan hanyar ko ya shirya ko bai shirya ba ya tafi ina mahaifinka ina mahaifiyarka ina abokinka ina malaminka ina makocinka ina kaninka ina yayanka ina abokin harkarka ina makiyinka ina masoyinka ina suke sun tafi wallahi kai ma kana hanya yuwallu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baytit turabi fayudha'u fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhubul igtirabi inji mai zuhudu hankali hankali za a dauke mutum daga manyan manyan gidaje da ya gina kun kashe kudi kun gina gidaje tafka tafka na jin dadi da morewa kun shakata wani ban dakin sa kada ya fi masallacin juma'ar gidan ku fadi ban daki mutum da ya fi masallacin juma'ar garin ku fadi Allah wannan toilet din sa ne kadai ba abinda babu a ciki wannan gidan kashi ne akramakumullah gidan tsuguno an zuba kudi an kashe miliyoyin kudi malam an liye kudi a ciki amma fa zuwa za a yi gidan wari ne akwai abin daukan waya akwai kofin shayi akwai radio akwai ita kanta wayar inda zaka danna akwai air condition akwai gurin zafi akwai gurin ruwan sanyi akwai inda wani abu zai zo ya ta cudar ka ba sai ka wanke hannun jikinka ba akwai inda sabulu zai rinka feso maka akwai inda mai shafawa zai zo ma akwai ruwan sanyi akwai ruwan zafi akwai inda zai tsotse ruwan akwai wacece akwai jar wuta akwai koriyar wuta akwai fara akwai duka a ban daki kawai ba fa a daki kwanciya ba wannan duk shiri ne wa duniya dan a more mata ka gama tarawa kuma wata kila ko shekara uku ba za ka yi gidan ba ko ka gama tarawa ka gama hada abinda ka hada din Allah ubangiji ya cire maka jin dadi a zuciyarka gaba daya ga arzikin gashi ana gani ga kudin gashi ana gani ga gidan ka gina ga motar mai tsada ga jajayen mata ka tirke su ka ajiye a gidanka ba su ne jin dadin duniyar ba ga yawo a duniya duk inda zaka je zaka je amma Allah ya cire maka jin dadi baka jin dadi da yawan sai sun yi allura suke iya yin bacci sai ya soka wa kansa allura wallahi in ya samu awa biyu yana bacci yana murna ne kai ku talaka baka da taro baka da sisi da kyar kake yin isha'i ma bacci ya gama kwashe ka saboda kokobo baka da shi ma banzan bazara karan kalamiya kenan kai baccin ma ya da kyar kake tashi asuba saboda tsaban lafiya Allah ya baka lafiya amma zage zage kake yi baka da kuɗi shi ko wancan Allah ya tara masa duniyar ya tara mai komai amma ya hana shi bacci wallahi alazim suna nan wallahi ku tambayi matan su zasu ga mu kwana zai yana birgima akan gado bacci nishi yake tai dan manza ya gagara yin bacci wallahi tallahi kuma ya kasa wannan dukiyar tasa kudin nasa bai bashi yadda zai samu kwanciyar hankali ba wannan shine sukuni kwanciyar hankali Allah yakan yi maganin mutane ta hanyoyi da yawa to wai dan a nuna maka cewa ita wannan duniyar da kake gani wallahi ba gidan dadi bane wahala ce kawai laqad khalaqnal insana fi kabadin Allah ya ce mun halicci dan adam cikin wahala wahala kan wahala haka rayuwar take so ka daina ganin sa yana baka sha'awa kai kana sha'awar sa shi kuma yana kallon ka yana sha'awa yanzu wani idan babu wuta ranar da babu wuta ba zai iya bacci ba generator gidansa ya lalace kwana zai yi yana cikin tashin hankali ya jike sharkab da gumi saboda kitse ya masa yawa da kudin halal da haram Allahu alamu ya siya koshi kai ko talaka fa ba ruwanka da wuta da rashin wuta in ka fito kofar gida ka jefa tabar maka ta kaba ka jefa kanka a filo wallahi sai dai ka ji ana salatu khairu minan nomi sauran ma yazo ya ta cizowa ba kamata yana cizan ka ba wani ko sauro dai ya cije shi wallahi sai ya tafi asibiti kai ko da man jikin naka yadda ka san azara haka take da mu abushe kake karkab amma Allah ya maka arzikin lafiya shi ko wancan jikinsa lubus 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 lami wato la jikin kamar jini zai fito amma sauro ɗaya yana cizon sa sai ya kashe 25,000 kai ko lami lafiya daidai kake da miyar kuka ka ɗebe ta daidai kake da miyar ganye ka ɗebe ta kai har da lalo ma zaka ci ba abin da zai same ka kuma lami lafiya zaka zo da gari Allah 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 mai mutane kala kala kenan Allah ya mana afuwa so ku yi shiri ku je gidan da babu damuwa shine lahira aljanna gidan da ba tashin hankali gidan da babu firgici gidan da babu kaza tashin hankalin alkiyama ya isa tashin hankali tunda za an ka kamanta mutane da yan kwaya Allah ka kare mu malamai sun yi sabani kamar yadda na ga mana wai yaushe za a yi wannan tashin wato hankalin wannan zalzala din daga cikin su akwai wanda suke ganin karshen duniya ne in duniya akhir umrid duniya idan duniya ta zo last shekarun duniya suka zo karshe to a lokacin ne za a yi wannan girgiza kuma farko-farkon wato kaman shimfida ta kiyama kenan karshen duniya farko-farkon shiga alkiyama wasu malaman suna ganin a cikin tsakiyar tashi alkiyama za a yi bayan mutane sun tashi daga cikin kaburikansu an kwanta kenan duniya ta kare kun san da a zo a kare gaba ɗaya za a hura kafo kowa ma ya mutu a ɗauki wani lokaci mai tsawo ba kowa ma gaba ɗaya a daɗe a kwanci a cikin kabari sai Allah ne kawai saura ya kashe kowa ya saura shi kadai wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram ubangiji ya saura shi kadai sannan in ya ga dama lokacin da ya ga dama sai ya ce wa mala'ika ka tada mutane a tashe su Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ga ɗaliban ilimi za su iya komawa ya yi ta hakikin zance cewa wannan magana ta girgiza ɗin nan za ta faru ne wato a cikin wato tashin alkiyama yawmul qiyamati fil arsati a filin tashin alkiyama za a yi wannan abu a lokacin za a ga mai cikin ta yi barin cikin ta a lokacin za a ga mai shayarwar ta wullar da abin da ke hannunta kamar yadda ya kawo hadisai da suke tabbatar da haka din akwai hadisai da suka zo riwayar Imam Bukhari da Muslim a Abisa al-Khudri ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce ran tashi alkiyama zai ce ran tashi alkiyama Allah zai kira annabi Adam ya ce ya Adamu ya kai annabi Adam annabi Adam zai ce labbaika wa sa'adaika ya ubangijinka labbaika rabbana wa sa'adaik amsa waka sai a kiraye shi da sauti mai karfi za a daga sauti wajen kiran shi annabi Adam za a ce inna Allah ya amuruka an tukhrija min zurriyyatika ba'than min ilan nar Allah yana umartan ka ya kai Adam ka duba halitta ka duba zuri'arka kun san kowa dan annabi Adam ne da musulmi da kafiri ko har ya juju da majuju gaba daya duk suna karkashin annabi Adam ne to ai shine na farko Allah yana umartan ka kafin ya zo yayi hisabi ka cire rabon wuta a cikin al'ummarka ka zare su da kanka hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi Adam zai ce ya rabbu wa ma ba'thu an-nar ya ubangiji menene rabon wuta a cikin jama'ata menene rabo menene kasan wuta nawa ne percentage a cikin al'ummata nawa ne zan cire wanda su ne yan wuta Allah zai ce a cikin kowane mutum 1,000 ka cire mutum 1 duk mutum 1,000 ka zare 1 mai riwaya ce urahu 999 annabi Adam zai fara lissafawa mutum 999 mutum 999 ya cire to daga wannan ne mace mai ciki idan ta ga an fara wannan lissafin sai ta yi bari tashin hankali kowa yana jin tsoron watakila shi ne daga wannan ne mai shayarwa za ta iya jefar da abinda take shayarwa daga nan ne za ga mutane sun shiga cikin maye kawai sai ga an bugu kawai
buguwa fa sosai ka tambayi dan giya ya ga ma ya ake shiga cikin buguwa ni kan ban sani ba Allah ya ce ba buguwa suka yi ba azaba ce ta same tsanani wannan abin ya tsananta wa mutane kwarai da gaske fuskar su ta canja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai ku saurara min ya ajuju wa ma'ajuj 999 wa minkum wahid alhamdulillah ana nufin a cikin halittar ya juju wa ma'ajuj kaga suna da mugun yawa yawan su ya isa ya juju wa ma'ajuj saboda idan Allah ya sako su suka zo mamaye duniya suke ba a ganin komai sai su duk yawan mun nan da kake gani in mun shiga in ya juju wa ma'ajuj suka bayyana zamu zo mu karanta kisar ya juju wa ma'ajuj insha Allah in suka bayyana to ba a ganin mu sai su wata halitta ne ban sani me zan ce yumunyumu inna rududu ga sunan addare da yawa to su din ma suna cikin al'ummar annabi adam to a cikin su ne za a ciri 99 an gane ko 999 ko kuma a cikin ku ku mutane wannan al'ummar to za a rinka ciran daya a ciri 99 a cikin su 999 nake so in ce 999 ku kuma a ciri guda daya sannan sai annabi yace ku kuma al'ummata in an hada ku da sauran al'ummai ka sha'aratil bayza fi thawril aswad kaman farin gashi ne a bayan wato baka saniya saniya ce baka irin amma akwai gashi kwaya daya a cikin wannan baka saniya kaga ai ba kowa zai iya gani ba kenan ba ku da yawa ma ku dan yazo a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin haka din yace wa inni la arju an takunu rubu ahli aljanna yace kai ku al'ummata ina fata in an kasa mutanen gidan aljanna ku zama one over four din su insha Allah kaga wannan albishir ne ma'ana duk duniya duka in an shiga aljanna to annabi yace ina tsammanin 1/4 'yan aljanna gaba da al'ummata ne al'umma annabi Muhammadu kenan Allah samu a cikin su kamar yanda kuka yi kabbaran nan su ma sahabbai sai suka ce Allahu akbar suka yi kabbara to wannan shine dalilin in aka ji wani abun da ya burge ko ya nuna girman Allah sai ai kabbara shine dalilin samar da yin kabbara yayin da aka ji wani abun sha'awa ko abun burgewa a cikin musulunci dan su ma sahabbai da annabi ya faɗi wannan sun watsa kabbaran nan sosai sai ya sake cewa kai summa qala surusu aljanna kai ina fatan ku zama one over three ma in an kasa yan aljanna uku to ku ne kashi daya fa kabbarna suka dada buga kabbara su sahabbai kai sai annabi ya dada cewa kai shatra ahli aljanna kai ni ina ma fatan idan yan aljanna sun shiga aljanna to za ku zama ma ku ne rabin yan aljanna ku ne rabin yan aljanna Allahu akbar fa kabbarna sahabbai suka ce sai muka dada wato buga kabbara kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin a cikin sahihinsa so kenan wannan yana nuna mana insha Allah akwai hope kenan muna kyautar zaton za mu samu rahamar Ubangiji tabaraka wa ta'ala amma dai ku sani cewa lallai rana tashi alkiyama rana ce akwai firgici hunali kabtuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida kamar yadda Allah ya faɗa cikin Ahzab wato an shiga cikin firgici an shiga cikin tsoro to wallahi wannan na duniya ne na wasa ne na tashi alkiyama kuma wato na daban ne to sai kuma Allah ya fara yi mana bayanin hali da dabi'a irin na mutane sai kowa ya saurara ya shiru ya ji a wani layin yake ko a wani babin yake Allah rama mu ji
wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid
na'am
kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila 'adhab
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa minan nasi wannan minnal littabi'id ne wani bangare ne malaman tafsiri suka ce kamar da Imam al-Qurtubi yace wannan ayat ta sauka ne akan wani da ake ce shi An-Nadr bin al-Harith An-Nadr ibn al-Harith da yace Allah tabaraka wa ta'ala bai isa ya da raya wanda ya mutu ya ribe a cikin kasa ba wannan kafirin shi kuma haka ya fada yace duk wanda ya zama kasa duk wanda ya zama turbaya duk wanda ya narke a cikin kasa Allah bai isa ya tashe shi ba to shine Allah ya buga misali da shi yace a cikin mutane akwai wanda suke yin jayayya akan sha'anin Allah man yujadilu fillahi daga aljidal ne almufawada ala sabilil munaza'a wal mukhasama wal mughalaba jayayya da Allah tabaaraka wa ta'ala an ciro shi ne daga aljadal aljadal kaman a ce wato jadaltul habala a larabci sukan faɗi haka wato yayi jayayya da ubangiji tabaaraka wa ta'ala almujadala fi zatillah wal mujadala fi sifatillah wal mujadala fi tashri'atillah yayi jayayya akan samuwar Allah yayi jayayya akan sifofin Allah da karfin Allah yayi jayayya akan shari'ar Allah shi An-Nadr bin al-Harith bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wannan hal ne min al-fa'il fi yujadilu kenan daga cikin mutane akwai masu yin jayayya da ubangiji saboda bala'in jahilci da tsabar girman kai da nuna isa Allah ya sa musu jahilci yayi rinjaye akan su na'am ba An-Nadr bin al-Harith ba kadai a yanzu din anan yanzu anan duniya kamar yadda muka yi bayani akwai wanda fa ba su yadda akwai Allah ba yanzu shi wannan An-Nadr bin al-Harith shi ya yadda akwai Allah din amma yana cewa Allah bai isa yayi kaza bane to shi ya da dan dama-dama ma da wanda ma yace ma ba Allah ma gaba daya ma shi wannan cewa ma babu kawai in kaga an mutu an rayu kawai yanayi ne ne cace kawai in an tambaye su to yaya za a yi ai duniyar nan haka waye ta suka ce yanayi ne kawai ya jawo ai science ya tabbatar in kaza ya haɗu da kaza in yayi kaza yayi kaza za a samar da kaza so su sun yi imani da science amma ba su imani da Allah ba to kaga wannan ai bala'in ya isa bala'i to wadannan yujadiluna wa yunazi'una fi dhati llahi wa sifatihi suna jayayya akan wahayin Allah suna jayayya akan hukunce-hukuncen Allah tabaraka wa ta'ala bi ghairi mustanad min ilmin aqli aw naqli ba tare da dogaro na ilimi na ainihin littafi ko na hankali ba kwata-kwata babu wani abu na dalili wa yattabi kullu shaytanin marid yana bin kuma dukkan wani shaydani mai taurin kai in an ce al-marid ana nahu al-baligh aqsal ghaya fi ash-sharri wal fasad yana bin shaydani wanda yake kai matukar karshe wajen sharri da fasadi akan ce marada fulanun ala kaza wato kaman mutumin da ya taurare ata wata jabbar wastamarra ala zalik wanda ya nuna isa da girman kai maradu ala nifaqi wa min man hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati ku maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum marada masu taurin kai suna da girman kai suna jayayya akan Allah kuma a jidalin nasa jajayayyan da musul nasa shaidan shine malamin sa al-mutajabbir mai nuna isa al-mufsid mai fasadi da sako la ya'rifu al-haqqa wa la ya'rifu as-salah bai san gaskiya ba bai san kuma abin da yake na gyara ba wannan jidalin bi ghairi ilmin ne babu ilimi dan din mai ilimi ya san Allah na kwarai mana mai ilimin kware ya san Allah ilimin tauhidi kenan ya alamu Allah bi sifatihi ya san Allah da sifofinsa wannan aya tana nuna mana cewa ashe mujadala da ilimi ya halatta kai jayayya da mutum da ilimi ka bashi ilimi kai musu da shi ka bashi ilimi in shi jahili ne wannan babu laifi amma al-mujadala bi ghairi ilm bai halatta ba kamar yadda Imam al-Fakhr al-Razi Allah ya yarda da ya masa rahama ya fada akwai al-mujadalatul batila jayayya bataccen jayayya mummunan jayayya da Allah baya so wadanda suke yi wa Allah wato jayayya da ubangiji suna sifanta shi da sifofi na nakasa da tawaya ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun inji qur'ani akwai jidali na gaskiya da Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su da abin da yake shine na daidai sannan sai Allah tabaraka wataala yayi bayanin karshen makomar wannan mai yin jidali mai bin shedan yace kutiba alaihi annahu nam ikra
kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu
haka dai
fa annahu yudillu wa yahdihi ila azabis sa'i
kutiba alaihi annahu man tawallahu ay kutiba ala hadha ash-shaytan an rubuta akan wannan shaytani kuma an hukunta wa qudiya alaihi kutiba alaihi wa qudiya alaihi annahu man tawallahu duk wanda ya rike shi a matsayin waliyi ay man ittakhadahu waliyan wa qudwatan lahu fa annahu yudilluhu to tabbazu wanda ya rike shaytan Allah ya rubuta Allah ya hukunta wanda ya rike shaytan shine malamin sa wanda ya riki shaydan shine jagoran sa to fa annahu yudilluhu wallahi sai shaydan ya batar da shi kenan duk mabiyin shaydan batacce ne wayahdihi ila azabis sa'ir kuma sai ya shirye da shi zuwa ga azaba wacce take ta sa'ira ai wa anna hada shi min sha'ani hada shaytan yahdi muttabi'ahu ila tariqin nari almusta'ara wato duk wanda wato ya bi shaydan to sai Allah ya sa shaydan din nan ya shirye da shi zuwa ga wuta mai koruwa shine wayadihi ila azabis sa'ir in an ce azabis sa'ir wato ana nufin wuta da ake sa mutun tana dada koruwa tana dada ainihin wato ruruwa ta kone mutun kurmus wuta kala kala ce akwai wutar da bata koruwa haka take a tsaye akwai wutar da kuma kana shiga cikin ta ka zama makami kar ka ga wai jikin mutum wai wai kashi ne da fata da jini da waye idan an sa shi a cikin mutane da ka san karmami yake zama karmami kamar ka dauki karmami ka sa a cikin wuta nan da nan zai rinka habaka hakan an sa mutum a cikin wuta da Allah ya tanadar da wannan wuta din dan kone mutane da duwatsu to haka za ta zama tana kone shi kwarai kwarai da gaske malaman tafsiri suka ce waɗannan ayoyi sun sauka ne akan wannan mutumi da na gaya muku An-Nadr bin al-Harith wasu malaman suka ce Al-As ibn Wa'il ko kuma Abu Jahal ma hadda shi a ciki su waɗannan su ne manya-manyan masu musu da manzon Allah a lokacin da annabi yake rayuwa An-Nadr ibn al-Harith Al-As ibn Wa'il na ukun su Abu Jahal su ne da annabi ya saukar da aya Allah ya saukar mai da aya yayi bayani da zo suna musu da shi amma mun bai dade wannan ba wannan ba daidai bane mu kaza ne kaza da sauransu waɗannan ayoyi sun sauka ne akan waɗannan mutane kuma sun yi bayanin cewa batattu ne ko masu batarwa kuma malamin su shaydan ne to amma ba akan su ayar ta tsaya ba duk wanda ya zamanto sifar sa irin sifar su ne al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi abinda ake lura saukan wato lafazin yana magana ne akan wata ɗabi'a wani hali gamamman hali duk wanda ya sifantu da irin wannan sifa ta jayayya da Allah da musu da shari'ar Allah to batacce ne kuma shaydan ne malamin sa kuma zai fada halakar da shi ba wai za a lura da waɗannan mutanen su kadai bane kamar yadda wasu malaman tafsiri sai ga mutane wani in yazo yana fassara Qur'ani sai ga yana cewa aya ku mutanen Makka kaza 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 duk gaba ɗaya bayanin da zai sai ce ai duk akan mutanen Makka ne to mutane yanzu su kuma ba ka ta bayani ka ce mutanen Makka ne kalan wani waya ji yace o a da na Makka ake ashe ba da mu ake ba kaga ka bude masa kofa ya tsiyar sa shi Qur'ani an saukar da shi ne ya muku bayanin mabarnata da suka yi barna a da ga sakamakon su kuma in kun yi irin wannan bala'in za ku gamu da shi al-ibra bi umumil lafzi la bi khususi sababi wannan kaida ce ana lura ne da lafazin am ne yana nufin kowa da kowa in an zo an ce ya ayyuhal ladina amanu sai ka ce sahabbai kadai ake nufi kenan ban da kai har da kai mana in an ce ya ayyuhal ladina amanu an yi bargo an yi bayanin aljanna ai kaga muna cikin insha Allah in an ce ya ayyuhal ladina kafaru kuma sai wani ya ce kafarancan ake nufi ban da na yanzu har da su gaba ki daya kenan Qur'ani salihun li kulli zamanin wa makan shi Qur'ani wato ya dace da dukkan zamani, ya dace da kuma dukkan lokaci. Kowace ƙasa Qur'ani zai iya aiki akan ta, kowane zamani Qur'ani zai iya aiki akan shi. Kamar ba kamar yadda wasu marasa addini, wasu marasa tunani masu fada da Allah suke cewa wai addinin musulunci Qur'ani bayanan Al-Qur'ani wai tsohon tsari ne. Sai ku zo kuna kawo mutane ayoyin da suka sauka shekara 2000 da suka wuce, sun ce kaza, ku zo kuna dora su akan mutane a yanzu. Akwai tsinannu waɗanda su kuma fada da Allah suke ta wannan jadibin su kuma. Su gani suke musulunci tsofan yayi ne. Old abunan system ne, ko old modern system ne. Tsari ne wanda yake tsoho, wai bai dace da wannan zamani ba. To idan Qur'ani bai dace da wannan zamani ba, sai me zai dace da shi? Bayan Qur'ani ne yake ta mana bayanin abu kaza zai faru a duniya. Kuma gashi nan muna gani yana ta faruwa. To wai idan ba a yi wa mutane shari'a da Al-Qur'ani ba, sai a musu da me, da tunanin wa? In banda kai ga ka nan ne. Idan ba a dora mutane akan Qur'ani ba, sai a dora su akan me? Ai kaman wanda ba su aiki da shari'ar Allah ne yayi. Ga Qur'ani ya ce kaza, ga hadisi ya ce kaza, amma sai a ce wai constitution ya ce kaza. What is constitution? Me constitution? Ana magana Al-Qur'ani. Constitution waye? Magana waye constitution? Magana wani dan adam ne wanda yake ra'ayinsa is full of selfishness. San rai da san zuciya da injustice, ba adalci. Inda hukuncin dan adam ne, gashi nan muna gani a duniya suna hukunta mutane da zalunci. Amma Qur'ani shine yake tafiya akan justice, akan adalci. Yayi wa kowa hukunci. Manzo Allah ya ce wallahi law anna Fatimata bint Muhammad sarqat laqata'at yadaha. Yace wallahi da Fatima yar gidan Muhammad za ta sata, sai na yanke hannunta. Kaji adalci. Fatima yar gidan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da za ta sata, zan yanke hannunta. Kaga adalci kenan. Wani yazo za a yi hukunci, aka zo aka nemi alfarma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, cewa ya kamata ai wannan mace ce mai girma, mai matsayi, kaza 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 da sauransu. Anas kenan, manzon Allah ya ce yace ya Anas, kitabullahil qisas, littafin Allah Al-Qur'ani ya ce ai ramuwa, wanda ya kashe wani a kashe shi shine adalci, wanda ya karya wuyan wani a karya wuyansa, wanda ya balla hannun wani a balla hannunsa, wanda ya cire idan wani a cire idansa, wanda ya karya kafar wani a karya kafarsa. An-nafsu bin-nafsi wal-'ayn bil-'ayn wal-anf bil-anf wal-udhn bil-udhn was-sinn bis-sinn wal-juruha qisas. Haka Qur'ani yace, wanda ya kashe a kashe shi, wanda ya harbe a harbe shi, wanda ya yanka a yanka shi, wanda aka kama shi ya kama mutane ya kashe, a sa kunamar bindiga a bindige shi, wanda aka samu ya sa adda ya sassare mutane, a sa adda a sassare shi, wanda ya kakkarya mutane shi ma a kawo kafarsa a kakkarya ta, dan tasa bata fita kowa ba. Idan ana haka shine za a samu zaman lafiya, za a samu kwanciyar hankali. Amma duk abinda za a yi sai mutane su zo su kashe mutane, su yi kaza su yi kaza, sai a zo a ce a dauka musu lauya. Tsarin zalunci kenan da yahudanci. A kama mutum ya kakkashe mutane da hujja da dalili da komai, sai a ce ai ba za a yi hukunci ba, sai dai a kai shi kotu, sai dai a ta shari'a. A kai shi kotu a ta shari'a. Ya kashe mutane. A lokacin an ce za a kashe shi, sai a ce human rights. Wai wata kungiya, wai human rights. Ita kuma duk lokacin da aka ce za a yi hukunci, to ta zo ta ce human rights. Wani ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallama, an ce za a yi mai hukunci a kashe shi, sai human rights sai suka taso. No, he is a human being, he has a right. Sai mu ce what about the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, is he not a human being? Manzo Allah ba human being bane?